الطيبين وعلى آله حق قدرهم دار العزيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المقتومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الباسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدار فريد داري على الإدلاكي هاتم الهتميني أبو إسحاق على جبرانياس. ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شبراي مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيار أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا يمت شهي اهدري لنا بهذا المهدري والتأديب بنظرة تأشي لنا بالظفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قولي وألا cikin ni'imomin da Allah ya mana da manzo Allah, mun gode wa Allah cikin ni'iman da Allah ya yi mana wajen laddafawa, mun gode wa Allah cikin ni'imomin da Ubangiji ya mana cikin dukkan taharrukatin mu da sakanatin muna gane rahmar manzo Allah a ciki, mun gode wa manzo Allah cikin abinda Allah ya turo shi da shi gare mu, mun gode mun gode mun gode ya Rasulullah. Muna godiya wa hadaran Shehu Tijjani, muna godiya wa hadaran Shehu Ibrahim, muna godiya wa hadaran ashiyakhana wa ulama'ana wa aba'ina aina ma sakanu wa aina ma kanu. Yau za mu rufe jawahirul ma'ani saboda wata Ramadana ya doso, za mu fara karatu insha Allahu na wata Ramadana kuma za mu koma kan ishfa na alqaliyal in sha Allah bi iznillah. Abinda zamu yi a yau, muna godiya da hadarin Shehu Tijjani, muna godiya da abinda Allah ya sanar da mu a hadarin Shehu Tijjani, muna godiya da ni'iman da Allah ya yi mana a cikin dariƙan Shehu Tijjani, muna godiya da kuma yadda muke fahimtan waɗansu abubuwa a cikin ɗariƙan Shehu Tijjani. Mun gode Allah, mun gode masa Allah, mun gode masa Allah, mun gode masa karratan ba da karratin, wato alhamdulillah kasiran. Wanda suka shiryo tambayoyi a wannan zama, za mu amsa daga nan zaman mu na 120 daidai jiyo mu, to shi za mu tsaya a kansa insha Allah. Zaman mu na 120 daidai in Allah ya yarda za mu tsaya sai mu ga yadda abubuwa suke. Tambayoyin da za a yi wanda ya shafi dariƙa ko abin da muka faɗa ba a gane ba, za a iya bin mu bashi ko a cikin tambayan ishfani a tambayen, ko a cikin tambayan ishfani a rubuto tambayoyin za mu amsa insha Allah. Saboda mun yi jinkiri bamu iya amsa, bamu iya bada dama a yi tambayan ba a amsa a jumlatan, to zai iya yiwa a amsa walau tafsilan, ma dama abinda muka karanta ne mun san shi. In Allah ya yarda, Allah zai buɗa mana kira zan mu kuma mu amsa. Albarkan Sayyidul Wara, albarkan man layin Iqbalul Hawa, albarkan Shehu Tijjani. Daga cikin tambayoyin za mu fara a tambaya aji, sai a faɗa tambayar sai mu bada amsa, ka ce masu dakannan su tsaya. Yawa, na'am.
Alibawan Allah yana cewa Allah ƙara mu shi lafiya, Allah ya saka mu shi Tijjani da alheri. Tambaya ta ita ce akan kullum, idan mutum ya karɓi wazifa a wajen wani shehi sai kuma ya ƙara komawa hannun wani shehi daban ya yi tarbiyatul azkari, sai ya ƙara komawa wajen wani shehi ya yi tarbiya to a cikin su wane ne shehi shi
alhamdulillah wa kafa wal aqibatu lil muttaqin bambancin tambayar sa da ni yadda nake hawa ɗaya ne kawai ni na karɓi tsarika a hannun Shomal Ibrahim Musaddidu sannan nayi tarbiya a hannun Shomal Lawal sannan tarbiya na yana hannun kuma Shomal Ibrahim Musaddidu wannan shine bambanci da tambayansa dukkan su shehananka ne kuma dukkan su zaka girmama su da tarbiyan karkare na ɗaya daga ciki kai dai kasancewa dukka halaran shehu Tijjani ne man arafani arafani wa hadi da wanda ya baka dariƙa da wanda ya maka tarbiya da wanda ya maka tarbiya dukka shehu Tijjani ne eh haka abun yake fita a hannunsa na
shi tambaya ta biyu ce assalamu alaikum assalamu alaikum malala shehu muna godiya muna jiya Allah ya ƙara mu shiga kai da jin kwana shehu duk da dai karatuttukan da shehu yake yi mana yana yin kokari wajen ya fahimtar da mu kuma muna fahimta sosai tambayar mu ita ce matsayin sayyidina Ali bin Abi Talib muke faɗa a ko'ina cewa shi ne a saman dukkan sahabban shugaba sallallahu alaihi wa sallam za mu iya bayyana wa kowa ko da wasu za su yi inkarin haka
ba inkarin ake bukata ba karatu da yawa walaysa kullu ma'lumin yuqalu ba duk wani abin da aka sani bane ake faɗa walaysa kullu majhulin yunkaru ba duk wani abu bane in an jahilci abin za a soki abin shi ilimi yana fitowa ne a mizani ilahiya kuma nawa ne a cikin ƴan ɗariƙa ma suka san cewa hasken manzala da sayyidina Aliyu waje ɗaya suka zo nawa ne a cikin ɗariƙa ma suka sani to ya zaka iya yi ba ka da yalwan ilimin da zaka iya warkar da mutane ka jefa musu damuwa bayan an ce kalimun nashi ala qadari wa qulihin idan zaka karantar da abu zaka fito da abu to sai ka fito da shi a mizaninsa yadda mutane za su gamsu wanda kake tare da su su gane abubuwan da yake gudana amma in da ka jefa musu ya zamo an shiga wani garari wannan baka laddafa musu ba baka yi musu adalci ba domin ka faɗa musu abin da ba za su iya ɗauka ba ne in sun ƙaryata kuma kai ne to kaga kuma bai kamata ba to shi yasa duk lokacin da wani karatu ya zo mana a haka gwargwado muna iya yin ƙoƙarinmu mu faɗa abin da ya zo wanda za mu iya faɗa in ba mu iya faɗa ba za mu bar shi kawai haka Sudan saboda zai fi lafiya ka karanta kuma wannan a wajen karatu ne shi kuma a wajen karatu ba halin a yi maka ka zo wajen karatu ka ɓoye karatu baya yiwa sannan kowa wane ya maka tambaya yanzu akwai tambayoyin da in aka mun a nan yanda zan amsa shi a waje ba haka zan amsa ba zan ɗauki a ƙarabu ilan nasu fahiman sai amsa musu shi a waje saboda misali yanda tadawurin abin zai zo daga ga wani matsala bai kai ya kawo ba abin a fahimta yake a hannun mutane yake wajen fahimtar amma in ba a gane shi ba aka dinga terere ana tsinewa mutum kuma ba fahimta ba kuma wanda yake maganan ya fahimta bai gane ba shi ma to kaga ai ana jefa mutane cikin wahamu to misalin masail da yawa zaka ga an tambaye mutum zaka ga amsar da za a bayar sai a baka daidai irin yadda zai zamo ya fahimtar ka kwakwalwanka kai kanka to wannan akwai irin wannan a cikin addini kuma an yarda da hakan saboda shi ne zai bada zaman lafiya idan ka matso gaba sai a sake baka in ka matso gaba sai a sake baka a yanzu a yanda muke zaune a nan a wajen karatun akwai mas'alolin da ake yi a cikin shari'a wallahi billahi ba zan faɗa ba saboda ana dauka ya sha banban da ba a dauka a cikin mas'alolin shari'a ne amma wallahi in aka faɗa to talli aka yi kuma ba za a iya ganewa da wuri ba shi yasa malaman suka hana kar mutum ya karanta ihya ulumuddin kar mutum ya karanta futuhatul makkiyya kar mutum ya karanta kashaf na zama hashari kar mutum ya karanta wani littafi na Abdulkarim Jiyali insanul kamil wayannan yawan karanta su a yanzu a bidaya to yana halakar da mubtadi wanda ya fara tafiya wajen Allah shi kuma zai rikice to maimakon aje a halakar da mutum ya halaka gaba ki daya to gara a sassauto da shi ya dawo ya zama mutum in ya zo kan labudin ilimin zai gane
baya ta gaba barbawa Allah yana cewa alhamdulillah karatu ya fita yadda ya kamata ba mu ji wani wata magana ta shirka ko matsayin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Shehu Tijjani ya ba wa kansa a cikin littafi a cikin karatun littafin shi na Jawahirul Ma'ani kamar yadda malaman ijala suke fassarawa tambaya na anan shi ne me yasa malaman wahabiyawa suke cewa littafin Jawahirul Ma'ani shirka ce a cikin shi matsayin Allah aka ba wa Shehu Tijjani me yasa suke cewa a cikin Jawahirul Ma'ani salatul fajr ta fi Qur'ani sau 70
wannan irin malaman su kenan kuma abin da aka koya musu kenan irin malaman su kenan kuma abin da aka koya musu kenan kuma su kuma gayatul fahimihim wannan shine iya abinda suka iya fahimta kenan amma ai me yasa Allah ya mana izini mu karanta Jawahirul Ma'anin ai Shehu Mallon lokacin da na nemi izinin karanta Jawahirul Ma'anin shi kansa sai da ya ce yana ganin bala'in mutane nace to ina ganin in aka yi izinin akar muka lawo kaman zai amfanar to da yake da izini ne da aka fito da shi na ce kowa ya ja mana kashin Jawahirul Ma'ani amma da ai ana ganin Jawahirul Ma'ani matsayin gunki ne ba kawai saboda sabon Allah ake gani zalla a ciki saboda duk malaman izala abin da suke fada maka bin doron kan nassi suke bi kaga kamar misali ana yawan fada da yawan fadan abin da yake fada wallahu yashhadu anni lastu azkuruhu Ubangiji ya shaida ni ba na tunawa da shi. Wallahu yazkuru anni wallahu yashhadu anni lastu azkuruhu. Ubangiji ya shaida ni ba na tuna shi. Sai ce wa kaifa azkuru ma kuntu ansahu. Ya zan yi in tuna da abin da ban mance da shi ba. Kaga sadarul ajzul baiti ya warware abin da ake nufi. Tunda kullun ina kallon sa ina ganin sa ina tare da shi to ya zamance da shi to dawowa da hankalinka ka san ko ina kake ai ya kamata haisu ma kunta ta'rifu li ilaha kaga Allah a gurin a ko ina kake to wannan shine ake bukata in ka san haka za ka mance da Allah to wannan irin wannan to a sufanci su yace ai an ba da matsayin to shi saninsa da annabi Muhammadu Shehu Tijjani sanin da yiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shi ne yasa aka samu tafawuki fifitayya malaman ma akabiru ba kowa ne ya idrakin abin da ya idraki a hadarin sayyidina rasulullahi ba irin yanda ya yi saboda haka kuma ba zai zama iri ɗaya ba karatun ba iri ɗaya ba ne wa fauka kullu zi ilimin alimun fauka kullu zi ilimin alimun gurin da wani ya je tsaya to wani gurin kuma ya fara sahi ujin na hawala humami zifu ribatu sawami zauku adna sahabihi karfaka azwaka l'izami muntaha akadani wulayatu l'fikhami mubtada ibrahim nizbaha zilani to haka abubuwa yake tafiya wannan kullum ko mutun yayi da ko bai da ba daga primary daga nazari a ce play class ya koma nazari daga nazari ya koma primary daga primary ya zama secondary daga secondary ya zama junior senior daga senior maybe ya shiga institute ba haka ne ba ko tsalle ake yi a ce an abin nan ko daga sama ake faruwa waya na kara maka gradually ne kake tafiya a ilimin har kaje inda wannan ila rabbikal muntaha idan mutun ya ce ko ba haka ba to wanda dai ake musu wannan din shi ya fiya saboda haka wal washazu la yuqasu in an ce mutun shazi ne ba a kiyasi a kansa duk abin da yake shazi ne na'am shigana na alhamdulillah to alhamdulillah wa kafa wal aqibatu lil muttaqin yau muna cikin zama na 19 kuma mun yi alƙawari wa duk wanda ya tambaya ko da a cikin watan ramadana ne ya shafi jawahirul ma'ani ne sai ya fada a cikin jawahirul ma'ani ne tambayar sa in Allah ya da in kokolwan mu ta juya muna kan karatun za mu amsa masa insha Allah saboda liya halaka man halaka an bayyinatin waya haya man hayya an bayyinatin idan mutun ya ga dama ya halaka in ya ga dama zabi ne waman sha fa yumin waman sha fa yakfur in an ga ma ka turje ka ce ba za ka yarda ba ba shikenan ba in kuma kana da rabo ka ce ka yarda amma lamarin mu mun fi son ka yardan domin duk qur'ani ba gurin da Allah ya ce wailin yawma izlil musaddiqina babu gurin a qur'ani Allah ya ce azaba ya tabbata ga wanda suka gaskata sai dai azaba ya tabbata lil mukazzibina mai ƙaryatawa to kuwa ka ƙaryata abin da baka san shi ba baka da ilimi akai Allah bai baka izinin haka ba domin abin da ubangiji ya ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun duk abin da baka san shi ba to kai shiru ko menene baka san shi ba kai shiru ilmul ahwal ne ilmul nafs ne ilmul shari'a ne a ilmul haqaiqi ne ilmul kowani ilimi yana da bangaren sa ne kowani bangaren ilimi har masu sai da ruwan nan yanzu da zaka tambaye yaya samun ruwa yana da wahala ko ba wahala me zaka ce to me yasa kuke sayarwa 300 mai bukon ku a nawa kuke saya to naira 50 to me yasa kuke kai sai an kai 300 tukunna me dalili ha kaga sun kasa ba da amsa
wahalar da suke sha ta kai
to bai yawa ba yanzu a kullum da kusa da kawo kaman kura nawa me yasa ba ya fi saboda gajiya to irin wa'annan abubuwan kaga wanda yake cikin fil din shi zaka tambaya shine zai gaya maka dalili in aiki ne kaza ne ga yadda ake yi ga yadda ake yi ga mai tallan gauta ya naji kamar a zaune waje ɗaya kuke ai yaya gautar shi ma tsadan ya shiga kansa ne eh to naji a baki masallaci kake sai ruwa ai ba sai an je da to dukka in kana son adalci ka tambaye ma abucin abu ka tambaye shi shi ya fada maka irin nasa a cikin ilimin su su kansu akwai wanda suke da group akwai wanda suke ba group ba to irin wannan ne zaka iya ganewa yaya abin yake tafiya saboda haka kullun bi ilmihi kullun bi ilmihi kowanne da irin ilimin sa in baka san abun ba to karka yi magana kai to balle addini balle addini saboda haka in an kiyaye za a zauna lafiya in an ki kiyayewa to shine za a shiga garari Allah ya kiyaye manzo Allah ya ce man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi ko wa man zakarani fi mala'i zakartu fi mala'i khayran min mala'i shine wanda jiya menene yake sa a samu a bawa ya kai isa matuka ana daukewa bawa hijabi ne daga hadaratul qudsi idan aka yi masa shamsu in aka buda masa salatu shamsi ma'ana yaga yanzu wannan rana ne ko naharu ne ko shamsu ne yanzu ittala an-naharu to kaga ittala an-naharu wa shamsu amma nuna maka akwai alamar rana rana ya fito tunda ba dare bane to wannan ittala na ma'arifa shine kake gane waɗansu abubuwa kaman inkishafi ne kaman a buɗa maka wani abu ne to inda ana ganin haske ya fara shigowa an san asuba tana da haskenta gari yana wayewa ana gane nuru shamsi wa nuru duha ana iya ganewa nuru shamsi wa nuru duha ko ya muce nuru duha nuru to wa innan sune al-ma'arif wal asrar wal anwar wal ahwal wal akhlaq wat tauhid wat tajrid wat tahkim wal hukm wal haqa'iq wal ajaib to duk a wannan a yawan zikiri ne ake samu yawan zikiri shi ke ba da wannan ahwalan ashe zikiri mulazamati zikrillahi kai mu'anaka da shi shine ke yake sadar da bawa zuwa ga hadarin qudsi to shine fa in zakarani fi nafsi idan bawa ya ambace ni cikin kansa daga shi sai shi wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan kaga wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri min al qawli bil gudui wal asali wa la takun min al ghafilina to wannan shine kaulu fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi ma'ana kaulu sallallahu alaihi wasallam mudiran anillahi azza wa jalla fa in zakarani fi nafsi idan ka ambace ni cikin kanka zakartu fi nafsi zan ambace ka daga ni sai kai fa inna hadha al mahall wannan muhalli min al idlaqatil kinayat nafsu na ubangiji to kinaya ce ilahiya wanda ake yi ake yin idlaki a kanta fa inna haqiqatul amri yadda lamarin yake annahu ma akharaja mawjudan an zikri mutlaqan ba a fitar da wani samanne daga barin abbatan Allah ba kowaye shi kowaye dolensa sai ka bi Allah dau'an wa karhan dole sai ka bi Allah saboda dan haka aka yi mu ko li'anna almawjudati domin shi kasancece murtasimatun fi haqiqatul ilmi ilahi an rubuta shi ne a rubutun cikin haqiqan ilmi ilahi wala tusqadu an ilmi ilahi ba sare da shi daga barin ilimin ubangiji ba walau lahazatan wahidatan koda ibtawan ido ne fa inna haqiqatu zikri fi nafsi idan an ambaci haqiqan zikri cikin kai subhanahu wataala huwa haqiqatu ilmi bil mawjudati shine haqiqan ilimin sa da samuwa fa idza alima hadha idan mutun ya san haka dalla alhadith to hadisin yana maka ishara ala anna hadha zikru wannan zikrin shine zikrul khas shine zikrin kebantattu wannan hadisin abinda zai nuna maka kenan laysa zikrul asli ba zikri na asali alladhi huwa fi haqiqatul ilmi ilahi wanda yake cikin haqiqan ilmi ilahi ba la anna hadha zikrul khas dan wannan ilmin zikrin khas ja'alahu juz'an ubangiji ya ambace shi yanki ne subhanahu wataala li zikrul abdi ga ambaton bawa haisu qala subhanahu wataala saboda ubangiji ya ce fazkuruni azkurkum ko ambace ni in ambace ku mahama zakarallaha la ilaha illallah musali la ilaha illallah in ka gane karatun ka gane la ilaha illallah la ilaha illallah wannan kaga zikrul asli ne alladhi huwa fi haqiqatul ilmi lilahi idan ka ambaci Allah to sai Allah ya ambace ka fi mala'in khairan min mala'ika yanzu ina fade shi a gaban mutane ne la ilaha illallah wadansu irin muratif ne wanda suke hawa kan mutum duk lokacin da kace la ilaha illallah to an kara maka ligan imani ne la ilaha illallah ligan da yanzu aka samu ya sha bamban da ligan da nake da shi baya la ilaha illallah an kara la ilaha illallah an kara la ilaha illallah an kara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan shine duk lokacin da kake zikiri to rigan imani ake kara maka kowani la ilaha illallah kuma in addition asqalu min samawati sabi wal ardi ya ta nauyin sammai bakwai da kasai bakwai asqalu min samawati sabi wal ardi yafi karfin yafi nauyin domin manzo Allah ya ce lawzinat la ilaha illallah fil kifatin wal samawati sabi wal ardi fi kifatin lamalat kur la rajahat ilaiha la ilaha illallah qul la ilaha illallah yafi sannan bayan haka Allah zai ce wani ya ambace wannan shine ake gane mizanin yawan ambatanka da Allah sunanka yanda yake taharuki malakutus samawati wal ardi duk lokacin da kake yawan ambatan Allah to malakutus samawati wal ardi ana ganin shi je da ficenka yayi yawa ana ganin shi je da ficenka yayi yawa ana gani yanzu misali ai in mutun yana kiran waya idan ana tracing din waya kana kan waya su gurin da suke karban wayan ai suna gani suna gani wannan number mai number kaza da kaza da kaza shine yake yawan kira yana yawan kira ana ganin kiran to haka in ka kira lillahi masalul a'la to in ka kira ala ala ru'usul ala 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 tajahara bizikri ka bayyana to ubangiji kuma zai ce to wani nawa kenan wani nawa kenan yake ambatona wani nawa kenan yake ambatona to fadan sunanka shine can shine dalilin manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka gamu da jibrilu alaihi salatu wassalamu suna hira sai abu dharr al-gifari gashi nan ya iso yana isowa sai jibrilu ne fara fadawa manzon Allah haza abu dharr wannan abu dharr al-gifari ne sai manzon Allah yace afat atarifunahu ka san shi ne sai yace kullu mala'ikati samawati wal ardi arafuhu duk mala'ikun samai da kasai sun san abu dharr al-gifari sai yace bima da me suka san shi yace bi kasara qira'ati suratul ikhlas saboda yawan karanta qul huwallahu ana hawhawa da aikin to a duniya gabaki daya duk wanda yafi yawan ambatan Allah to sunan sa yafi tafiya a malakutus samawati wal ardi to kaga ashe kenan faskuruni azkurkum duk lokacin da ka ambaci Allah Allah zai ambace ku wal murad bihi basus sawadi ala dhikri faqat wannan an shintida ladan ne akan ambatan kawai summa annahu idza zakarahu al abd fi nafsi sannan idan bawa ya ambaci ubangiji daga shi sai shi misali waye ya san me na fada kaga wannan idan ka ambace shi da kai sai kai a babu min sawal ma la tudiquhul uqul an bashi ladan wanda hankali ba zai iya yiwa a fada ba kaga jaharu sirru kenan akwai taba'uful ajali kaga wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan an kara maka promotion ne wancan kaman attraction ne ka jawo mutane ne ka karo da su to amma wannan daga kai sai shine ka ambace shi to karin ladan yana kai waj'alahu maktuman an halqihi kuma an boye shi an ce maka shine za a yi amma wancan kaji ladan a bayyane amma wannan kuma da ka boye zikirin baka bayyana shi ba shi kuma yadda yake tafiya akai hankali baya iya dauka saboda yawan ladan la ilaha illallah wanda kai shi a cikin zuciyarka sannan kuma duk gabanka ai suna amsawa to maktuman an halqi la yazharu lahu ba a bayyanawa illa idza adkhalahu aljannata sai an shigar da bawa aljannata kunna Allah yake nuna masa yace to ga ladan aikin ka anan yaqulu lahu hadha sawab man zakartani bihi wannan shine sakamakon wanda ka ambace ni da shi wala tadri alayhi almalaikatu malaiku ma ba sa iya ai akwai abubuwan da yawa wanda malaiku ba sa iya rubuta shi ba sa iya rubuta shi hatta alhafazata har masu kiramin katibina ya lamuna ma taqaluna ko kiramun katibin masu rubutu mahafuzai tunda ai ga kalma sami Allahu liman hamidahu hamdan kaseeran wa tayyiban mubarakan fihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytu nifun wa salasuna malak naja mala'iku nifun wa salasuna malakun mala'iku 70 da wani abu ya tabadaruna an katbihi kowa yana cewa shi zai rubuta kowa yana cewa shi zai rubuta sai Allah ya ce ku bari ba za ku iya ba ni ne na san abin da zan bawa wanda ya fadi wannan kalmar wa inda karani fi mala'in idan ka ambace ni cikin jama'a zakartu fi mala'in khairan minhu zan ambace ka cikin jama'an da suka fi naka alkhairi ko halitta yuridu ana nufi idza azhara zikri idan ka bayyana ambato na fi mala'in minan nasi a cikin jama'a wa talau alaihi akai da la'i akai zakartu fi mala'in khairan minhu su ku kai ma zan ambace ka cikin jama'a da suka fi naka da kauli subhanahu wata'ala saboda fadin ubangiji ashhadukum ku shaida anni a'taitu fulanan bi dhikrihi li kaza wa kaza wa kaza min alhayrati mala'ikun ku shaida ni tunda bawa na wani ya ambace ni to ni kuma na ku shaida zan bashi kaza da kaza da kaza da kaza kaga wancan mala'iku ba su sani ba zikrullahi wazkur rabbaka fi nafsika kenan wannan zikrullahi fi mala'il a'la shi kuma mala'iku suna sanin abinda Allah ya ce ku shaida zan bashi kaza da kaza da kaza da kaza min alhayri fa inna hadha zikr wannan ambato allazi azharahu Allahu lil mala'ikati wanda Allah ya bayyana shi wa mala'iku jam'u sana'in ala al-abdi yabo ne wanda Allah ya yi wa bawa wal ata'i yabo kyauta ce wanda Allah ya bawa bawa wa qawlu hayran minhu da fadin sa hayran minhu almurad bi min almalaikati abinda ake nufi min almalaikati ahlul mala'il a'la shine kaga mala'il a'la daga kasa zuwa sama shi ake cewa na sutiya, daga sama ta daya zuwa sama ta biyu shi ake cewa malakutiya. Hadaratul mulki wa hadaratul malakuti, al mulk wal malakuti kenan ko? Na'am. Wa qawluhu da fadin sa wa zakarahum huna bil hayriyati ala bani adam, an fadi abinda za a yi wa dan adam ne. Wa hadha mahallu ikhlaf bain al ulama, to anan ne al murad min al malaikati ahli al malai al ala, abinda ake nufi da malaiku sune ahli al malai al ala, ba ahli an nasutiya ba, sufuli a ulwi in ana magana, to anan ne mahallin nizai ko kuma mahallin khilafa. Yaya dan adam yafi malaika ko malaika yafi dan adam? Fi tabdil al adam ala al malaki ala al itlaqi, cewa dan adam yafi malaika ala al itlaqi baki daya, illa rusulu sai dai manzani ani min al malaikati, daga cikin manzannin daga cikin malaikun. Fa inna afdalu qata li annahum rusulun, domin manzani yanke sun fi malaiku gabaki daya, amma saura ana samun tafaduli ka fi wannan malaikan wani fika. Amma in annabawa ne yanke malaiku, annabawa sun fi malaiku gaba daya. To kaga ba maganan annabi, ba maganan manzo Allah ma ake ba, rusulu aka ce. Don ana maganan rusulun, to kaga ai ana maganan annabi Muhammad annabawa a mizanin su ne. Wa fi tabdil al malaki ala adamin mutlaqan, fi fikum malaiku akan dan adam mutlaqan, illa nabiyuna wal mursalun, sai dai annabawa da mursalai. Kullu zai muka ce ittalafa al ulama'u, malamai sun ittilafi, fi ma ada rusulu al-malaikati min al-malaikati, banda manzannin malaiku cikin malaiku. Wa fi ma adal anbiya min al-bashari, banda annabawa cikin mutane. Fa zahafat ta'ifatun, wasu jama'a sun tafi ila tabdil al-malaikati, wasu suka ce ai mutane malaiku sun fi mutane mutlaqan baki daya. Mutajjina bi hadha al-hadisi, saboda kafa dalili da wannan hadisin, wanda ya ambace ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairan khairan min minhu. Wa zaba ta'ifa, wasu jama'a suka zo ila tabdil al-bashari, cewa dan adam kuma yafi mala'ika alal mala'ikati, ma dal kuffari, amma banda kafirai daga cikin mutanen. Mutajjina su kuma sun kafa dalili bi qawli subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyati. Ka gani? To anan in ka zo sai ka ce an wargaza wani, ba haka ya kamata ka gane ba. To ilimin shi zai saukar da kai ka dawo ka samu istiwa'i a muhallin da ya kamata, la niza'a fihi. Za mu warware saboda kar mu tsaya a kan hanya insha Allah. Wal mala'ikatu min jumlatil barriya, ai mala'ika sun san daga cikin khairul bariya, domin halittu ne ai ko mala'iku halittu ne Allah ne yasa, saboda ka khairul bariya, tunda ulaika humul khairul bariya, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika humul khairul bariya, mutane ake nufi. Wala mala'ikatu min jumlatil bariya, wa bi qawli sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa al khalqa, Allah ya halitta halitta, hatta idha faraga min halqihi, da Allah yayi gama halittarsa, ikhtara minhum bani adam, sai zabi bani adam a ciki. Al hadis, ka gani? To kaga an zabi bani adam, saboda haka bani adam yafi malaiku kira. Wannan shine kullu sai muka ce hadha huwa mahallul khilaf bain al ulama, ai wannan shi ma akwai khilafa tsakanin malamai. Wa li kulli wahidin hujjatun, kowanne tsaye yana da hujja, taqtadi qawluhu, wanda take hukunta maganarsa. Wa qad dhakara shaykh al-akbari, raba musun kenan, shaykh al-akbari ibn al-arabi al-hatimi al-fa'i, annahu ra'a fi ba'd waqa'ihi rasulullah, shi a cikin waqiyat nashi yaga manzon Allah fasalahu an hadhihi almas'alati sai tambaya ya rasulullahi da malaika da mutane ayyuhum afdal wanne ne fi ne a basharun amil malaikati mutun shi yafi ko ko malaika fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace al malaikatu afdalu malaiku sun fi qala lahu sai yace masa qultu lahu ya rasulullahi sai na sake cewa ya manzo Allah al ulama yunazi'ani fi hadhihi al mas'alati malamai suna jayayya da ni cikin wannan matsalan fa man ladhi ahtajj bihi alayhim to me dan kafa dalili da shi qala sai yace fa qala li sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace bi qawli fi hadisi fi hadithil hadisi wa in dhakarani fi mala'in dhakartu fi mala'in khayran minhu idan idan aka ambaci Allah da kalmar la ilaha illa a cikin jama'a to shi kuma ubangiji zai ambaci wanda ya ambace cikin mala'in khayran minhu suma innahu ba'dil khilaf sanan bayan sabanin al mala'ikatu afdalu am al basharu akmalu to an fita afdalu afdaliya malaika ne akmaliya dan adam ne to kaga shi bambancin yanda ake ware ilimi kenan tangaran kowa ya fice a mizanin sa akmalu afdalu malaiku ne akmalu saboda wattino zaituno qudusina wa hadal balal amin la kada khalaqa al insana fi ahsanin kaga akmalu kenan huwa kamilun wa haula'i fadilun wayannan fudala'u ne wannan kuma kumala'u ne kaga insanul kamil eh mazala sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan wa na'ni bil bashari ha huna abinda muke nufi da al malaikatu afdalu amal aw al bashari akmalu wanne ne yafi wana ni bil bashari abinda muke nufi da bashar anan hauna al arifuna billahi masana Allah fa inal arifina billahi fi hadha al maidan wannan an cire annabawa fa a cikin wannan zubin tuntuni banda annabawa kaga akwai rusulu min al malaikati akwai manzannin malaiku wanda aka turo su kamar yanda aka jibrilu ake turo shi kaga rusulu min al malaikati akwai bambanci da sauran malaikun da ba rusulu bane mataki ɗaya kenan sannan akwai annabawa mataki na biyu kenan su annabawa gabaki ɗaya sun fi ƙarfin rusulul malaikati da rusulu ghayril malaikati wa rusulu min al malaikati wannan duk sun fi su to amma saura al arifun masana Allah akwai tafawuki wajen ma'arifansu su kuma daban ne to akwai kuma wanda gabaki ɗaya ma ba a maganar su sune kuffaru to anan fa innal arifina billahi masanin Allah fi hadhal maidan a wannan fagen akmalu min al malaikati ya fi malaika zama kamili fa innal arifu domin shi arifi yatajallallahu ta'ala alayhi fi zatihi domin arifi ubangiji yana tajalli cikin zatinsa arifi bi jami'i asma'ihi da sunayensa wa sifati da siffarsa allati ittabaha zuhurul kauni wanda kaman adam bayan adam wukala'ul ardi almustakhlifina fil ardi wanda aka sa ya zama halifatullahi fi ardihi ai dukka shi zai izini a kashe kuma shine shi zai izini a raya shine shi zai izini a saukar da ruwa shine shi zai izini a kyale mutane haka shine duk abin yana hannunsa saboda dukkan sifofi da asma'u suna jikin halifan Allah in mutum bai gane ba akwai abubuwan da yake faruwa wanda zaka iya ganewa a zawahiru lal bawatinu a zahiran zahiran akwai zahirin zahiri akwai batinin zahiri misali in yau Buhari yace a kashe ka shikenan ka tafi alƙalin alƙalai wanda ya isa yanke stamping yace da izinin shugaban kasa a kashe wani shikenan an ci bulul ba wanda zai daga ba wanda zai daga dan aka ce kuma kai mucece ne aka ce an raya ka an dawo da kai shikenan ka rayu koda sakan ne mahallin nizain abin kai wato ya tajallallahu alaihi a ai tajalli a no sai shi tajalli ba hululi bane a to ai jahilci sunan sa shi kuma an fasa maganar tajallin ne ba Allah ne ya tajalli wa annabi Adam ba da ya zamo annabi Adam me yake ba asma'uhu bane ba yanzu ba tajallin Allah bane a jikin shugaban kasa ba tajalli bane to ka zo ka ja da shi aha me yasa bala yi ba wa man naza'ani fi ridaihi qasamtuhu wa la ubali hululi ne sunan sa
to ga dai amma sai an yi bayani wasu ma su saurara irin wannan kuma tambayoyin da aka turo
wannan ba a lura da su saboda sai wa'inda ai dama maganan kowanne wanzilin nashi manazilahum saukar da mutane gurin da suke ne wanda suke fahimtar inda ake sa abu a gane nukuda ai anan ne yanzu kawai kai ba komi ba yake ka ce za ka yi tiyata tunda Allah ne mai rayawa ta yi mutum da irinka haka ne to hululi ne rayuwan kuma gashi nan Allah ya bayar a hannunsa ne shi mai tiyatan a wannan lokacin ko ba shi ba ne ya kira cewa musulmi ko ba musulmi ba yanzu idan ka tashi sama in ana tukin jirgin sama in kai in aka tashi sama in yace to direban ya mance ya haukace a sama ya raya sauka ba halifanci bane na Allah to ai haka ne ai abubuwan ko ina kawai dan ga mutum shehi ne dan ya san ilimi kawai in ya zo tunda malami ne ya hada fanni goma sha ya haddace Buhari ya haddace Qur'ani ya haddace waye ya haddace waye shikenan sai kace zo kai ka ja mana mota ai ba haka bane saboda ka kowane abu na saukar da shi a mahallin sa ne saboda ka dan mutum ya ebo ya abubuwan sa ya ga ya zuba to ai sai a fasa tsare shi yanzu muna magana ne akan afdaliyatu wal kamala to yanzu ka zo kai dunkulan maganan a dunkule ya za ka yi ka gane abu to amma aka zo aka maka dalla dalla wannan ga wajahinsa wannan ga wajahinsa to ma'abucin ilimi kenan ake gaya masa abin da ya cancanta amma ba ma'abucin ilimi bane ka gaya masa ka daure kashi ko ka bata igiya me za ka faɗa masa ya gane ai babu saboda haka maganan da wani yake faɗa ne yake cewa wani yaro wani ne ya zo ya shiga cikin jirgi yana shiga cikin jirgi sai ya ga littafin koyon tukin jirgi da ya ga littafin koyon tukin jirgi sai ya ga in aka danna 1-2-3 jirgi zai tashi sai aka danna 1-2-3 sai jirgi ya tashi sai aka ce aka danna 1-2+ kaza sai jirgin zai falla a guje sai aka danna sai kuwa ya falla a gujen sai aka ce in aka danna kaza da kaza jirgin zai tashi sai aka danna sai jirgin ya tashi sai yana miƙewa sama jirgin sai aka ce za mu hatsu a littafi na biyu ya za'i za a hatsu a littafi na biyu dama bai kula karatun ba aha to tunda ya gani ne kawai a lokacin ya iya ganewa da lissafin ashe ma tayarwan ba mai wahala bane ja din ma ba mai wahala bane na uku ma ba mai wahala bane to sauka kuma fa to haka abubuwan suke gudana shi kowane irin ilimi akwai hawa da sauka akwai hawa da sauka dole sai ka samu jalala ka samu jamala ka samu ma'arifa ka samu ilimi ma kashi nawa ne sai ka samu ilimin yaqini ainul yaqini haqqul yaqini haka abubuwan suke gudana to idan aka duba irin wayannan to daga nan ne zaka gane menene Allah yake nufi to kasancewan sunan da Allah yake tajalli wa bawa yayi masa bawa yayi masa yace to karaya ko ka kashe ka amfanar ko kai kaza ko kai kaza to wayannan duka abin da ake nufi sune yazmu had asma wa sifatu allati tazuru al-kawni ala al-umumi wal itlaqi umumi ko itlaqi walaysa lil malaki illa ismun wahidin amma malaika suna daya ne shi yatajallallahu bihi alayhi ubangiji yake masa tajalli la gairu ba wani suna daya ne kawai walaysa fi jami'il mawjudati min al-mala'ikati babu cikin dukkan jami'il mawjudati min al-mala'ikati wa ghairi aw yatajallallahu fi ko ubangiji ya tajalli fi zatin wahidatin a cikin zati daya bi ismaini a ce an masa da sunaye guda biyu fa aksar ko mafi yawa li'anna isman wahidan domin wannan ismi guda daya fi kulli mawjudin wannan yana jikin kowane kauni wa zatul adami shi kuma zatin dan adam muhidatun bi jami'il mawjudati ya kewaye dukkan abin da yake kauni fa inna haqiqata kullu arifin domin haqiqan kowane arifi al-ihadatu bi jami'il mala'ikati ya kewaye dukkan mala'iku wa bi jami'il mawjudati ya kewaye dukkan samanni min al-arshi ila al-farshi daga al-arshi zuwa farshi zuwa kasa ta bakwai yura'i fi zati kullaha yana kallo cikin zatin sa fardan fardan hatta annahu har ya kasance idza arada an yutali ghaiban in yana son ya leka wani gaibi fi lauhin cikin allo yanzuru ilai fi zatihi sai ya kalli zatin shi wayaftishi sai ya bincike idan bawa wani abu ya faru to in yana son ya gane to a jikin sa zai gane a jikin sa zai gane me nayi abun ya faru me kaza abun ya faru to da shine na'am walaysa hadha al-kamalu babu wannan kamala illa li adamin dan adam ne yake da shi amma malaika ba yake da shi eh wannan kamalan dan adam ne yake da shi wanda shi malaika suna daya ne yake tajalli a kansa amma shi kuwa yana da sifatu yana da asma'u dan adam kenan kaga akamalu min halikal malaikati ko wal hadha saboda haka ju'ilatul hilafatul amma aka sanya hilafa amma al mutlaqa mutlaqa anillahi fi li ajali hadha al ihada saboda wannan kewaya wa qarrawa fil habari ya cikin labari annal malaikata malaika ra'at ma adda Allah subhanahu wa ta'ala li bani adam fil jannati malaika ya zo abinda Allah ya tanada wa dan adam a cikin aljanna mai malaika yifu abinda ba shi da kaifa wala ta yi bil uqulu kokolwa ba ta iya kewayewa wala tan ta yi ilai al afkaru tunani ba sa iya kaiwa iyaka qalu sai suka ce rabbana ij'alna qistan mimma ja'altuhu lahum Allah ka ba mu wani yanki koda kadan ne cikin abinda ka ba wa banu adam an gani ka ba mu wani yanki koda kadan ne cikin abin da ka bawa banu adam fa ajabum rabbana sai ubangiji ya amsa musu ajabum rabbana sai ubangiji ya amsa musu amsa wanda yayi bi qawlihi la aj'al zuriyati min khaliqi min halikatihi biyadi la aj'al zuriyatan min halikatihi biyadi kama kaman qultu lakum kun fayakun ba zan sanya zuriyata daga cikin halitta na wanda na halicce su da hannuna su zama kaman wanda ku nace muku kun ku kasance ba kaga halakallahu adamu bi yadayhi to halittan akwai tafadulin kamala malaika kuma an ce masa kunne ya zama kana ba sakatu sai suka yi shiru ayyasu suka ɗebe kauna ga barin haka sun san ba za su iya samun abin da Allah ya bawa mutane ba amma adar ruhul azami banda ruhul azami fa inna harijin an hajil qa'ida shi ya fita daga cikin wannan qa'ida ruhu ai ruhu sunansa inna anzalna shay'a fil qadar ma daraka ma lil qadar fil qadar khairun min alf shari tanazzalu malaikatu war ruhu to ruhun ai wani ismun ne وقيل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا تروح ون الأمرين ون هو أعظم من ذلك سوى ذلك ما أدى الروح الأعظم إن أنكرا روح يا جميني حد روح أبند روح ما أدى فإنه حارج عن هذه القاعدة والعلماء الذين يقولون ما لم يسكتوا إنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الملائكة shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an turo shi zuwa mala'iku kama huwa rasulun ilal bashar wal jinni kama yanda aka turo shi zuwa ga mutun da aljan yashiruna ila haza suna nuni fa inna ruhal azami domin ruhul azami huwa alladhi yasma'u kalaman rabb shine wanda yake jin maganar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya daukaka ka gani ruhul azami huwa alladhi yasma'u kalaman rabb domin ai Allah da shi yake magana wannan ruhul azamin din kenan sai allazi yasma'u kalamu rabb subhanahu wataala wa yatalaqa anhu amran a gurin sai yake samu horo wa nahayan ko hani wa yalqi ila al malaika shi yake turowa zuwa ga malaiku fa huwa wasitun bainallahi wal malaikati domin shine wasita tsakanin Allah da malaiku wasita ne fa laysa lil malaki babu wani malaika an yatalaqa al amru min allahi ya risu wani horo na ubangiji illa min ruhul azami sai daga ruhul azami yake samu fa bi hadha al-i'tibaru saboda wannan itibari kana rasulan ila al-mala'ikati to kaga nan an nuna maka innahu rasulun il rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulun ila al-mala'ikati ashe ruhul azami shine manzon Allah tunda kaga ai innahu ras inna sallallahu alaihi wasallam rasulun ila almalaikati wa ya rasulun ila almalaikati shine fa wasitun bainallahi wal malaika shine wasita tsakanin Allah da malaika ma wasitatul azami kenan to shine ruhul azami kana rasulun ila wa qad kunna inna ruhul azami shi dai ruhul azami mazharan min mazahir haqiqatul muhammadiya ya fito mazhari ne daga mazahirun na haqiqatul muhammadiyya waye batinuhu amma shine batinin wannan karatun shi ba kowa zai gane ba amma dama shine yas'alunaka anir ruhu yace qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilm illa qalila kai tsaya ka gaya musu wannan aikin tsakanin Allah ne kawai lamarin Allah ne to amma
illa qalila din zai zama
wama utitu min al-ilm qalila ba za ku iya dauka ba
Abdullahi
an haɓar ya ce yana da cikin kalilan. Eh, a to, kai ba ka shi da kalilan. Illa kalilan, to yana ka gane annabi Muhammadu. To, ba ka zama daga cikin kalilan ba? Shi ne abin da ake nufi. Eh, to, wai karatuttukan nake ta gaya muku shajarar nan wannan bishiyan wanda dukkan ruhi yake ta'alliki da shi mai sunansa. To waye tashi dukkan halittan a jikin waye man ne manu al mala'ikatu ar ruhaniyun al jinnu ash-shayatin bani adam ad-dawwabu at-tabai'u al jimadat duk suna a jikin me suke to ai shine to ai shine ruhu tasarrufin Allah ne yadda yake yi da shi in ya dawo nan shine kaza in ya koma nan shine kaza in ya koma nan shine kaza in ya zo nan shine kaza wannan shine da shi da ka sani to kaga waye ba dan sallallahu alaihi wasallama shine ba dan manzo Allah wa wahidun minni atu alf zatin wa arba'atun wa 20 alf zatin ka gani ai anan shine zati nawa ne
124
ne to daga nan kuma ba sai karu ko ya ragu Allah ya kara mana san annabi wannan shine sanin annabi ai badin wa wahidun min mi'atu alf zatin wa arba'atun wa 20 alf zatin inta shine abin da ake gaya maka to waye ba wakilin sa bane waye ba shine ba ai tajalli ne to an barka a haka wata kila ka gane in akwai saura wa fi hadisin akhara ai ba kowane walaysa kullu ma'lumin yuqal ba duk abin da aka sani bane ake faɗa walaysa kullu munkarin majhulin yunkaru ba duk abin da ba san shi bane ake inkari sai ka zo ka soki abin da shine abin kuma amma baka san shi bane to haka ne shine ai maganan kai magana da mutane ala qadari uqulihim to nan ai bangaren ilimi ne muna magana ne akan ilimin da ake so a tabbatar saboda haka in nazo nayi maka shagwabe na kasa yin bayani in fitar maka da abin yanda aka gane shi a wajen malaman farko sai ya zaka yi ne ka fahimta saboda haka ka fahimci shirme an maka talqini irin laqarin ɗan izala a haka ne ka tashi da karatun kaman ka gane amma baka gane komai ba to kuma ba ka ake bukata gai yani hadisul qudsi a cikin hadisul qudsi ya ce man taqarraba ilayhi shibran duk wanda ya kusanto ni shibran da take guda taqarrabta ilayhi zira'an ne kuma zan kusance shi da zira'i wa man taqarraba ilayhi zira'an duk wanda ya kusance ni zira'an taqarrabta ilayhi ba'an ne kuma zan kusance shi ba'an a taqarrubu huna minallahi lil abdi kusanci anan daga bawa zuwa ga Allah huwa min ilmil kinayati yana daga cikin ilimin kinaya allati ubira biha rusulu anillahi ta'ala ubira biha rusulu shine wanda aka yi ta'jirin sa akan manzanni daga Allah wa zikru taqarrubu da kusanci da ake magana wal harwalati da ka ta sama ubangiji shi kuma sai ta so maka da gudu harwala kenan sassarfa shi yake nufi da harwala ko eh kilahuma mustahilani in dai ya taso da sassarfa ubangiji ya taso maka da sassarfa ai mustahili ne kamar Allah ya tashi daga wani guri ne zuwa wani guri ai to ka gani wal murad bihi ma huna abin da ake nufi yani man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda ya matso kusa daga gareni shibran taqarrabtu ilayhi zira'an walahu matalibani yana da manema biyu to anan ne zamu tsaya anan din tsaya wanda zamu yi saboda shine zai baka maqamul shari'a da maqamul haqiqa sannan kuma za a fara warwarewa in Allah ya sa muna cikin rayuwa mun dawo kan jawharul ma'ani na biyu in Allah ya sa mun warware mun dawo kan jawharul ma'ani zubi na biyu to matalibul awwali da na biyu shi za mu fara daga nan kuma za ka kara gane me ake nufi daga nan kuma sai a shiga salatai ka gane ne ake nufi da abin da ake nufi a kai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baba bani ne zan tsaya da mun kai zama na 120 kenan insha Allah nawa ne yau ga wata
20
da yayi daidai
na
ai to
na boko ba
eh alhamdulillah mun gode اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق أنا يسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكان مرغوبة في كل عدد بعدد ما في اللي مكا وهني عاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة